SOD from HouseHotDog.com.
Fresh Mia.
Akume Bakima Ghana.
Uche Ade Musa Ali.
Yes, sir.
Beat, I'm Jen Rico.
Kushashani ku, Devin Mata Kushashani, Golden Wadorara.
Bandiki de Kati Bukida.
Ai dole mu kauna teku ku shasha galinku na te ku shasha ninku kawai mata
eh muna kuni
mata
kuma na muni
mata
galinku na muni
mata
wana kuna muni
mata
mu da ku mun zama da mu kira juna mu zunziya da bai rayuwa ba daya mun ku kira mu bijinku Você é moça calcura o ar, mata Puro mumu ganku Una farada nijada tua
Kunza bumu nena ku Muma ku nena mukuzo e mata
Inaki zeki
So deep from HouseHotDog.com
Kushasha niku Ele mata com xaxani, corão adorada
Kuna muta tancha dele Kuche ane momu kuni Ingiram kuza aisha ani Kuche ane moso ali Mora gargaji sauti Kukwa kar kuka za garawa Ema cha garawa muje
Ema ta
Kuya kafa muje
Ema ta
Kaya kuza ya waje
Ema ta
Zuteye hira Munga kia wawa manifata
Kushashani ku Ele mata kushashani Kule mwadorara
Zumura karakashi Mida karakashi sauti Ekara kusa ya waji
Inagi zeki Kikuki inagi zeki Kuya
Emata ina kukabuya Raki da ungu mida gara Kufocha kukiriza baya
Shageli karko jikunya Emata ina kukene Akazo motefi emata
Ina kiza yoke Kyoko ki ina kiza yoke Keko ya buya
Jogali, Juniara, Ware, Mata
Midgate Mix
So deep from HouseHotDog.com